Sector 3 of the Multinational Joint Task Force has inflicted heavy casualty on Islamic State West African terrorists.
Kakakin Dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi kenan, Kanar Timothy Antiga ke min karin bayani inda ke cewar Dakarun nasu sun yi wa wani sansanin mayakan ISWAP dubdugu a ƙauyen Fedondia dake yankin Tumbun Fulani a zirin tafkin Chadin. Sojojin Ruzunar na MNJTF na runduna ta uku daga ɓangaren Najeriya sun farma waɗannan gungun mayaka na ISWAP ne, yayin da mayakan na ISWAP suka antiya zuwa sashen Kamaru. Dakarun rundunar ƙawancen a runduna ta ɗaya suka farma su da jiragen yaƙi, yayin dai da jiragen sojojin saman Kamaru suke samar da bayanan sirri tare da sa ido yayin da ake farma 'yan ta'addan da manyan bindigogin artillery da kuma jiragen yaƙi. Bayanai sun nuna cewar an yi wa 'yan ta'addan barna nesa ba kusa ba.
Bombarded the terrorist.
To na tambayi Kanar Timothy Antiga ko yaya girman wannan barna take?
Battle damage assessment is ongoing.
Yace ko da yake har yanzu ana kan tantance irin hasarar da aka tafka musu. Ka san jeje ne aka kai wannan farmaki, amma kawo yanzu bayanan sirri da aka tattaro da na'urori na nuna cewar an kasara sansanin na ISWAP nesa ba kusa ba.
ISWAP has sustained substantial casualties and destruction of their infrastructure.
Dindinar Dakarun tafkin Chadin ta ce za ta ci gaba da buɗe wuta akan 'yan ta'addan baji ba gani, amma kuma duk wanda ya ajiye makami ya miƙa wuya tare da yin saranda to za a karɓi tubansa. A cewar wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadin, Dr. Abubakar Muhammad Sani, muddin Dakarun suka ci gaba da kai irin wannan farmaki na haɗin gwiwa, wannan ba da jimawa ba za a kammala kare lagon 'yan ta'addan a wannan shiya.
Wato wannan nasara da Multinational Joint Task Force suka samu akan 'yan Boko Haram da ISWAP a wannan tsibiri na Lake Chadi zai tarwatsa duk wani shirye-shirye na 'yan Boko Haram, musamman don a wannan guri ne a wannan sansani suke haɗuwa, suke kullace-kullace. An samu wato tsari mai kyau wato daga 'yan artillery na Najeriya kuma da 'yan jirgin sama daga Kamaru. To ka gani in har dai za a iya zuwa wannan gurin a tarwatsa su, to ni na tabbata da cewa duk wani shirye-shirye da suke da shi na su afkawa wato gurare kaman Baga, Kukawa, a zo har gurin su Kala Balge, ina ganin yanzu wa'annan dabarun nasu za su lalace.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Mayo Sava a jamhuriyar Kamaru.